صلوا عليه وسلم تسليما
صلوا عليه وسلم تسليما
صلوا عليه وسلم تسليما
صلوا عليه وسلم تسليما
أن أبا جهل فكل جاهلوا أن من أبا جهل فكل جاهل أن من أبا جهل فكل جاهل وإلى لذا أما قريب واتل وإلى لذا أما قريب واتل وإلى لذا أما قريب واتل صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليما صدق الله العظيم
الله أكبر
ألا إنها قربة لهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف قدر سيدنا محمد الرسول الكريم وخصه بالصلاة عليه في القرآن العظيم ثم بدأ هو بنفسه وسنى بملائكة كرسيه وأمر المؤمنين بذلك في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا العزيز الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أولي الفضل الأمين
آمين
حق قدره وامتداره العظيم
آمين
صلاة تضيء لنا بها جنه الليل البهيم
آمين
أما بعد ينقوا مسلمي مزاد ما تام سورة رمو إنا قيشي دقوة دقوة بإسمه وعينه إنا تشوى دقوة Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Khalili in aradta buluga qasdi wa idraka al-muna wa zawala faqri wa tarju an yakuna laka iftikharun wa tasmu ala suraya bi raf'i qadri fa aksir min salatika was-salam ala al-mukhtari li kulli fakhri. Alhamdulillah yan uwa idan ba a manta ba ajiya mun kawo kadan daga cikin salatota na Maulana Al-Qutb al-Maktumi wal Barzakh al-Maktumi wal Khatim al-Muhammadi al-Ma'lumi Abi al-Abbas al-Tijani al-Sharif al-Hasani sahib al-Qurb wat-Tadani sakana Allahu min fayd madadihi bi azam al-awani ajiya in ba a manta ba mun kawo kadan daga cikin salatu ta da yau ma'aiki
sallallahu alaihi
wa alihi wa sallama mun kawo salatin da yayi wanda ake kiran sa yaqutatul haqa'iqi bit ta'rifi bi haqiqati sayyidil khalaiqi
sallallahu alaihi wa sallam
sannan bayan mun kawo wannan mun kawo salatin sa da ake kira as-salatul ghaibiyya fil haqiqatil ahmadiyya
sallallahu alaihi wa
sannan bayan nan mun kawo muku salatin da ake kira jawharatul kamali fi madhi sayyidir rijali
sallallahu alaihi
wa alihi wasallama wannan salati yana da girma kwarai dalilin da yasa har aka ce kar a karanta shi da alula saboda wato sunan sa kawai ya isa suna kawai ai ana ganin martaba da suna jawharatul kamali, jawharatul kamali fi madhi sayyidir rijali
sallallahu alaihi wasallam.
Kaji ko sunan sa kenan wannan salati mai girma mai daraja wanda yake ba a karanta shi ma sai da sarki, ba a karanta shi ma sai da alula saboda girman salati din, wato imla'i ne daga ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ruhin shautijani, Allah ya kara mar yadda. Imla'i shine ake cewa dictation ko ka gani, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruhin sai karanta ruhin shautijani, bayan an kare yace ya karanta, bai iya karantawa ya faɗi sunan annabi a gaban shi ba sallallahu alaihi wasallama, shi yasa ya masa kirari ainul rahmati, ainul haqqi, ainul ma'arifil aqwami
sallallahu
alaihi wasallam, al'atul haqqi
sallallahu
alaihi wasallam, sirati kattamil asqani
sallallahu alaihi wasallam.
An gane ko?
Na'am.
Wato wannan salati yana daga falalarsa waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya maulana Sheikh Ahmad Tijani
radiyallahu
ta'ala sahibul qurbi wat tadani
ash-sharif
al-hasani
radiyallahu ta'ala,
ya gaya masa cewa annal marratal wahidata minha ta'dilu tasbihal al-alami salasa marrat. In ka karanta jawharatul kamali kwaya daya, tana daidai da tasbihin halittu baki da su uku, tasbihi na tsuntsaye, tasbihi na kifaye, tasbihi na duwatsu, tasbihi na mutane, tasbihi na aljami da mala'iku har su uku. Sannan yana daga falalar wannan salati jawharatul kamali fi badi sayyidir rijali anna man qara'aha sab'an ila ma la nihayata lahu tahduruhu ruhun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal khulafa'ul arba'atu ma dama yadhkuruha. Idan mutun ya karanta wannan salati mai suna jawharatul kamali fi madi sayyidir rijali
sallallahu
alaihi wasallama kafa bakwai, to ya sani ko bakwai ko sama da haka, ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ita ta karanta asalin salati, ruhinsa shi ke karanta asalin salati. An gane ko? Zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ke karanta salatul fatih, ruhinsa shi ke karanta jawharatul kamali, asirin ruhinsa kuma shi ke karanta ismul kabiri, ismul kabiri da zati ya kadaita da shi, wannan da ya kebada hal mustafa da shi. An gane ko? Saboda haka shi yasa idan mutum ya fara karatun salatul fatih lima ulika, zaka ga asirai da ilmai da ma'rifa waɗanda suke cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi
wasallam
suna sakko masa a zuciya gurgurdan yadda zai iya dauka. To ita kuma jawharul kamali abinda ya shafi asiran da suke cikin ruhinsa shine sai ya rika sakko masa. To shi yasa ba a karanta ta sai da tsarki, ko ba a karanta ta sai da alula. An gane ko? To sannan yana daga cikin falalar wannan salati jawharatul kamali fi madi sayyidir rijali anna man lazamaha azyada min sab'i marratin yuhibbuhu annabi sallallahu alaihi wasallam mahabbatan hasatan wala yamutu hatta yakuna min al-awliya. La ilaha
illallah.
Wannan salati mai suna jawharatul kamali fi madi sayyidir rijali
sallallahu alaihi wasallam
yana daga falalar ta wanda ya lazimci karanta ta bakwai ko kuma fiye da bakwai, annabi alaihi salatu wassalam zai so shi so na musamman kibantaccen soyayya, sannan ba zai mutu ba sai ya zama daga cikin waliyan Allah zababbu. Maulana Sheikh Ahmad Tijani sahibul qurbi wat tadani yana cewa man dawa ma alaiha sab'an inda naumi ala taharatin kamilatin wa firashin tahirin yaran nabiy sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dawama a bisa karanta wannan salati jawharatul kamali fi madi sayyidir rijal yayin da zai kwanta bacci, amma ya zama yana da tsarki. In an ce tsarki, ƴan uwa mutane su a daina lura kawai cewa wai tsarki na bawali ko tsarki na gaidi ko na janaba ko haila ko biki, a zuciya ma yana ciki. In ka ji waliye suna maganar cewa tsarki tsarki, kar ka dauka wai tsarkin khabasi wa hadasi kawai ba, ba tsarkin hadasi da khabasi kawai ba. Idan abinda suke fadi din nan ka yadda da shi kuma kana so ka sadi da shi, dole ka daina kullatar mutane a zuciya, ka daina yi musu fatan sharri ya same su, ka dinga yi musu fatan alherin da kake so su ma ya same su, abinda kake ki na sharri kar ya same su, sannan ka daina kwana da su a cikin zuciya da mummunan nufi. an gane ko to sannan kuma ka kiyaye sabo domin ƙarya kazanta ne gulma kazanta ne
na'am
igumi kazanta ne
a'a
batsa kazanta ne
na'am
kinibibi kazanta ne
na'am
munafinci kazanta ne zina kazanta ne shan giya kazanta ne caca kazanta ne sata kazanta ne kazafi kazanta ne an gane to duka irin waɗannan abubuwan suna daga cikin tsarkin da ake magana anan har ka je kawai kai bauli kai tsarki kai ka dawo kuma ga wasu ayyuka miyagu tare da kai kuma kace kai ka karanta maka ga annabuwa sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske tsarkin ciki da waje kai tsarki a zahirin ka kai tsarki a batinin ka sannan rigar da zaka sa ya zama ita ma tana da tsarki bi ma'ana ya zama shimfadar da zaka kwanta da halal aka fi wannan duka wazo shi yasa zaka ga idan wani suka yi magana ba kowa ke riskar abin ba sai almajirin su saboda za su mai bayani dalla dalla wani kawai zai gani ne a rubuce sai ya je ka mai ka ga rigar da zaka sa ya zama ta halal kai abincin da zaka ci tukuna kamin ka karanta zikirin ya zama halal ka ci an gane abin da zaka sha ya zama halal ne rigar da ka sa san da kake wurdin halal ne sannan sharbin da kake ja dan da ana sayin sharbi da kudin haram ka gane ko to sannan shimfidar da zaka kwanta akan ta bayan ka gama wurdin ta zama halal ce sannan a dan shafa turare to sannan ai ta tunanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciya bayan an karanta jawharul kamali fi madi sayyidir rijal to za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka dai ita dai wannan salati jawharul kamali tana da falala kwarai wato tsakanin jawhara da salatul fati da maguliki akwai alaka akwai munasaba mai karfi suna da dangantaka wato salatul fatihi lima ugulika tana dauke da asirin la ilaha illallah jawharatul kamali tana dauke da asirin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosai 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 idan kana karanta salatul fatihi lima ugulika da jawharatul kamali fi madi sayyidir rijali to asirin la ilaha illallah muhammadur rasulullah zai dinga yawan gudana a cikin zuciyanka saboda munasabar da take tsakanin su shi yasa zaka ga ai ita salatul fatihi lima ugulika din har yau an kasa gaya maka ga wanda yayi ta illa dai kawai an gaya maka cewa shi Muhammad al-Bakari as-Siddiqi yayi shekara 20 a Ka'aba yana dawafi yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi salati wanda yake yafi kowane salati da aka yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa har mutane suke ce ai salatul fatihi talifun muhammad al-bakari shi kuma shehu tijani yace a akhbarani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama annaha lam takun min talifil bakari walakinahu tawajjaha ila allahi muddatan tawilatan an yamnahu allah salatan ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fiha thawabu jami'is salawati wa sirru jami'is salawati wa dala dalabahu muddatan thumma ajaba allah da'watahu fa ataahu al-malaku bi hadhihi as-salati al-maktubati fi sahifatin min nurin
na'am
an gane ko to kaga fi sahifatin min nure wato salatul fatihi lima ugulika ta zo a cikin wata takarda ta haske kuma da rubutun kudura ka gane ko wanda yake takaddar ba ta da baya kuma ba ta da ƙasa duk inda ka juya takaddar zaka ga basmala ta koma sama in ka juya baya zaka ga rubutun kuma a bayan rubutu ne ba irin na dan adam ba to kaga salatul fatihi lima ugulika shine dalilin da yasa ta samu wannan falala shi yasa zaka ji maulana shaka madar tijani radiyallahu ta'ala anhu warbahu annabi amin shi kansa ya taba daina karanta ta
to
kware da gaske ya fada da kansa
na'am
yana cewa lokacin da ya dawo daga aikin hajji ya zo misra ya kira ta daga misra ya tafi tilmisan ya kira ta daga tilmisan ya tafi abi samgun dukka bai da aiki sai karanta salatul fatihi lima ugulika yace amma falan ma ra'aytu salatan lati almarratu alwahidatu minha bi 70000 khatmatin min dalail alkhairati taraktu alfatiha lima ugulika lokacin da naci karo da wani salati shi kuma salatin kwaya ɗaya in ka karanta yana daidai da saukan dalail alkhairati 70000 kwaya ɗaya ne salatin yace washtagaltu biha sai kawai na kama sai na bar salatul fati sai na kama karanta wannan salati yaya kaifiyar wannan salati yake shine allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum yace lima ra'aytu min kasratis sawabi summa amarani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama birruju'i ila salatil fatihi lima ugulika to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyar da ni ya zuwa komawa karanta salatul fatihi lima ugulika yace da shi ya kabar karanta salatul fatihi ka koma karanta wannan salati sai ya ce ya rasulullahi ga falalar da na gani in an karanta wannan salati kwaya daya tana daidai da saukan dalailul khairati 70 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarani awwalan bi anna al marrata al wahidata min salatul fatihi lima ugulika ta'dilu min al qur'ani 6 marrat summa akhbarani thaniyan anna al marrata al wahidata minha ta'dilu min kulli tasbihin wa qa'il kauni wa min kulli dhikrin wa min kulli du'ain kabirin aw sagirin 6000 marra wato shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu warḍahu an nabi amin yace lokacin da na ci karo da wannan salati allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum sai na bar salatul fatihi sai na kama wannan gadangadan ita nake yi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ni me yasa ka bar salatul fatihi lima ugulika ka koma karanta wannan salati sai nace da shi wato na ga falalar wannan salati cewa idan an karanta kwaya daya ana bada ladan karatun dalail khairati 70 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da ni ka sani cewa ita salatul fatihi lima ugulika marra daya tana daidai ba wai tafi ba fa kar mutane su ji an ce ta'dilu su dauka tabdilu aka ce tana daidai ai wato abun mai sauki ne in mai sauraro zai saki zuciyar shi cikin nutsuwa ba kiyayya ba gaba ba komai alura kul huwallahu kafa uku tana daidai da saukan alqur'ani an gane ko akwai wasu ayoyi a cikin alqur'ani in ka karanta su kaman kai saukan alqur'ani so akwai ayyuka da sosai kuwa akwai ayyuka da yawa laka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya aikata abu kaza za a bashi ladan yayi saukan alqur'ani ka gane ko ba wai ana nufin wannan abun fa yayi kusa da qur'ani bane balle didi da qur'ani balle shi alqur'ani a'a falala ake gaya maka
yanzu dai fahimta da shi falalar ake magana
yawa falalan da za a baka ka gane ko falalan da za a baka shine yake didi tarin lada ne ai ba wai ana nufin wai yayi daidai da alqur'ani bane balle ma a ce wai an ci tafi alqur'ani a ka lura da ni yadda muke karanta karatu ta'dilu wanda ya san larabci ya san ta'dilu ai ba tabdilu bane ta'dilu tana daidai ba wai tafi ba tana daidai da saukan alqur'ani wato ma'ana tana daidai da ladan saukan alqur'ani so 6 to lokacin da na kama salatul fatihi na ci gaba da yi anan abi sabgun sallallahu alaihi wasallama ya sace bayyana mini yace da ni ka sani cewa yanzu kam zuciyanka ya samu natsuwa akan salatul fatihi idan an karanta salatul fatihi lima ugulika marra daya ladan ta yana daidai da ladan dukkan tasbihi wanda ya afku a cikin kauni kuma yana daidai da kowane irin zikiri yana daidai da kowane irin addu'a babba ko kankanwa har so 6000 to anan sai dai Allah razim رضي الله عن البرادة المغربي الفاسي الشريف الحسني يكي تنبيه شو جاني يتشي مثلا وهل القرآن داخل في الرواية الثانية أم لا شن القرآن ياشي كتكين وانا رواية تبيو شوا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقاعة الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير سي سيدي الله رازن سيتشي القرآن ياشي كتكي شمر ياشي كتكي sai shehu Tijani radiyallahu anhu sai ce yuhtamalu dukhuluhu fiha yuhtamalu ya iya yuwa alqur'ani ya shiga ciki dan me sai shehu Tijani ce li'annahu min al-azkari domin shi ma alqur'ani a wannan makami yana daga cikin zikirora yana daga cikin zikirori
na'am shehu a fahimta wannan maganar da maulana shehu Tijani yake yi wato ya danganta da zuciyar shi mai karatun da kuma matsayinsa a wurin Ubangiji
ke kwarai da gaske ai to ai dama haka yake shi ita zuciya shi ita Allah yake kallo inna Allah tabaaraka wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Annabi alayhi salatu wassalam yana fadi ala wa inna fil jasad mudghatan idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wahi al qalb. Saboda haka idan zuciya ta gyaru to sai kaga mutun yana cin halal, idan mutun ya ci halal sai kaga yana yin aiki mai kyau. Saboda me hadisin Abi Hurairah Allah ya kara mar yadda, Annabi alayhi salatu wassalam yana cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah ta'ala mai tsarki ne, bai karban aiki sai mai tsarki. Wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihil mursalina. Ku sani Allah ya umurci mu'mine da abin da ya umurci manzanni da shi. Fa qala ta'ala, Ubangiji ya ce, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salih. Ya ku manzanni ku ci daga tsarkakan abinci wato na halal. Ku ci abinci mai kyau mai dadi amma na halal. Wa amalu salih, sannan sai ku yi aiki mai kyau nagari. Sannan Allah tabaraka ta'ala yana fadi yana cewa, ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ku wadanda kuka imani ku ci daga tsarkakan abincin da muka arzuta ku da shi. Summa zakara rajula yudilu safara ashasa agbara yamuddu yadayhi ila samai, ya rabbu ya rabbu, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guzi bil harami fa anna yustajabula. To anan zaka gane ashe lalle dole ne sai an ci halal ake yin aikin halal, kuma ba zai yi a ci halal ba sai zuciya ta gyaru. In zuciya bata gyaru ba, ba ruwan mutum ko me zai nema ya ci kawai. Yasa za ka ga mutum ya tara miliyoyin kuɗi amma wallahi in ya samu dukiyar marayu ma zai hada. Subhanallah. Allah ya kyauta. Saboda haka kar a dauka muqarana ce tsakanin Alqur'ani da salatul fatiha da ma'ul ga. A ba haka ake nufi ba. Shi yasa akwai almajirin Shautijan radiyallahu anhu al-allamatu Salahuddin Hassan Muhammad Tijani ya kawo cikin littafinsa Jala'il Kitani wa Kashfiz Zalami. Abinda yace al-muqaranatu al-ma'qudatu fi hadisi Sheikh Tijani radiyallahu anhu. Yace kaga muqarana abar kullawa a cikin maganar Sheikh Tijani radiyallahu anhu laysat bainal Qur'ani was salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba fa ana maka magana bane wai tsakanin girman Alqur'ani da girman salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wannan bane. Inna ma hiya baina maratibiz zakirin wa ahwalihim. Ana maka magana ne tsakanin martabobin masu zikiri da kuma irin halayen su. Akwai mutumin da yana karanta Alqur'ani amma kazami ne, mashayi ne, mazinaci ne, fasiki ne, barawo ne, dan caca ne. An gane ko? To kaga kuma ai rubba qari'il lilqur'ani ko rubba talil lilqur'ani walqur'anu yal'anuhu. Da yawa akwai mutumin da yana karanta Alqur'ani amma Qur'ani yana la'antar sa saboda makaryaci ne. In yazo ya karanta aya da ta haramta ƙarya sai ayar ta tsine masa. In ya karanta ayar da ta hana zina yana yi sai ayar ta tsine masa. Ayar da ta hana munafunci kuma yana yi sai wannan ayar sai ta tsine masa. Saboda haka ana magana ne akan martabobin su masu karatun Alqur'ani din da kuma masu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba wai martabar da ke tsakanin Alqur'ani da salati.
Na'am.
Alqur'ani babu wani zikiri sama da shi. Babu wani zikiri sama da Alqur'ani. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ana maganan masu karatun ne, da mai karanta Alqur'ani da mai karanta salati. Sai ana maganan lada da ake samu. Ladan da ake samu in an karanta salatul fatihi yana daidai da ladan da za a samu in an karanta Alqur'ani so 6000. Shi kuma ya danganta ne da wanda yake karanta Alqur'ani har ya karanta 6000. Akwai wanda shi ba wai Alqur'ani 6000 ba. In ya karanta alif na farkon Alqur'ani, alif kam ya ce lam,
na'am,
ba salatul fatihi ba. Dukkan ibadun halitta al-awalimul hissiyya wal ma'nawiyya idan an saka su a sikeli aka daga wannan alifin aka sa a sikeli na biyu, to nauyin alifin din zai daga ibadun mu duka da na mala'iku har salatul fatihi ne ma abu ne. Saboda haka zamu alifin na Alqur'ani ba, alifin na Alqur'ani guda daya, maganan Allah ne fa, maganan Allah, alif na maganan Allah kwaya daya, to yafi ibadun mu duka da salatul fatihi da tasbihin mu da sauran zikirorin mu da sauran ayyukan mu na lada da na mala'iku, to alif na maganan Allah kwaya daya. Wannan kuma ba magana na bane, Shehu Tijani ne yayi shi, shi ma zan kawo shi. Dukkan maganan Shehu Tijani dan kasancewa wai maganan ba wai ana maganan fifi ta salatul fatihi akan Alqur'ani, ana ga maka ladan da zaka samu. idan baka gama samun tsarki ba. In ka gama samun tsarki, alqur'anin ka yafi kowane irin salati da zakai. Amma a lokacin da kake fagamiya, kana ciwa-ciwa, kana kumbiya-kumbiya, ka shiga wannan lungu, ka shiga wancan loko, ka shiga wannan kwararo, ka je wancan anguwa, a wannan lokacin ne ake gaya maka wannan. Amma in tsarki ya gama samun ka ciki da waje, alqur'ani yafi kowane irin zikiri. Ka gane wannan. To shi yasa shi wannan babban malami, Sheikh Salahuddin Hassan ibn Muhammad al-Tijani ya faɗa a cikin littafinsa Jala'il Kitani wa Kashfiz Zalami cewa muqaranan nan da ake kullawa a cikin bayanin Sheikh Tijani radiyallahu anhu ba muqarana bane tsakanin Al-Qur'ani da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam innama hiya bayna maratibiz zakirina wa ahwalihim kama huwa wadihun kamar yadda yake abu ne a fili a wurin malami wanda yake masalin Al-Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وبينن في كلام الشيخ التجاني رضي الله عنه كما ابني وندي كبينني اكن wannan maganganu na Sheikh Tijani رضي الله عنه وقد اقد هذه المقارنه بين التالين للقران بجد النظر ان افضليه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دهو انا قلنا wannan muqarana tsakanin masu karatun alqurani da kuma rintse gani mutum sai tsaya yi ta rigima akan alqurani yi ta surutu ance kaza ance kaza ance kaza ya bude ido yana ta duba ayoyin alqurani amma ya kulle ido ya kasa gane falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam aw bi ma'ana akhar ko kuma da wata ma'ana daban hiya muqaranatun baina tilawati la baina almatlui wato muqarana ce tsakanin wato tilawa ba abinda ake karanta ba tsakanin karatu kasa akwai karatu akwai abin da ake karantawa akwai wato abu uku ne karatu me karatu abin da yake karantawa dole sai an gane wannan fa karatu shine tilawan qur'ani ko me karatu shine aramma ko abin da yake karantawa shine alqur'ani to ba qur'anin ake magana ba ana magana ne akan me karatu da kuma abin da yake karantawa.
Na'am.
A lura da wannan da kyau. Amma Qur'ani babu wani malami da zai faɗi wata magana ya kawo wani abu ya ce wai wannan abin yana daidai da Al-Qur'ani babu shi. Walaysa Sheikh Tijani radiyallahu anhu huwa awwal man abta bi zalika. Ba Sheikh Tijani bane farkon wanda ya fara bada fatawa akan wannan.
So
an samu daga sahabi ma.
Shau yanzu ba Sheikh Tijani
ba shi bane ya fara wannan maganan. Sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Anas ibn Malik. Allah ya kara mar yadda yana fadi rubba talin lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu dewa ana samun mutumin da yake aramma mai karanta alqur'ani amma maimakon ya samu lada shi alqur'anin ya dinga tsine masa yana ƙarya ya zo yana fadi alala anasullahi alal kazibina sai ayata ce la'anatullahi alayka sannan kuma ya zo yana da mummunan zato a zuciyarsa akan wani bawan Allah sannan kuma yazo yana gulma kuma mutum ne mai yawan bincike da sa'ido akan halin mutane kuma yazo yana karanta alqur'ani yazo daidai ayat da take cewa ya ayyuhallazina amanu istanibu kaseeran minaz zanni inna ba'da az-zanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yuwadda an ya'kula lahma akihi mayitan fakarihtumuhu sai ayat take la'anatullahi alayka irin waɗannan haka nan kuma mutum yana munafinci yazo yana karanta innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar sai ayata ce la antullahi alayka munafiki mimakon ka tuba kana fadi Allah ya ce kar ayi kaza kuma kai kana yi mai karatu alqur'ani yana zina yazo yana fadi azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhum mi atajalda sai ayata ce la antullahi alayka haka nan sauran wurare da sauran wannan ne fa abun nufi duka ba wai maganan wai alqur'anin ake nufi ba shi yasa zaka ga imamul mufassirina shugaban masu tafsirin alqur'ani a zamanin sa al-imam al-hafiz al-qurtubi ya faɗa cikin littafin sa at-tizkar fi abdal al-askar ya faɗi maganganu da yawa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabi'ai daga cikin su waɗanda suka ce karanta alqur'ani ga mutumin da baya aiki da shi maimakon ya samu lada zinibai za a tara masa mutumin da yake karanta alqur'ani baya aiki da shi maimakon ya samu lada zinubai za a tara masa amma maganan salati ba maganan wai kana shan giya ko kana zina ko kana caca ko kana sata ko kana ba wai in ka ce Allah kai wa masoyinka salati zai ce madalla zan yi kai kuma na yafe ma shikenan magana ya kare amma wancan maganan Allah ne ka dauko kana ce Allah ya ce ka kana shan giya Allah ya ce ka kuyi zina kana yi Allah ya ce ku daina ƙarya kana yi to idan mai sauraron mu ya natsu da kyau ya tara hankalin sa wuri guda ko namiji ko mace zai gano cewa ashe wato idan mutum yana cikin kazanta yana cikin wasu halaye na dauda da zinubai an gane ko da laifuka to ana so ne ya wanke kansa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya samu tsarkin da zai yawaita karatun alqur'ani amma a lokacin da mutum yake cikin waɗannan kazanta da waɗannan zinubai to maimakon ya samu lada na karanta alqur'ani zinubai zai samu saboda maganan sayyidina Anas ibn Malik da ya rawaito daga Malik sallallahu alaihi wasallam rubba talin ko rubba qari'in lilqur'ani walqur'anu yal'anuhu da yawa mutum yana karanta alqur'ani amma alqur'ani yana la'antarsa da kuma maganar shi Imam al-Qurtubi a cikin wannan littafi at-tazkar fi abdal al-azkar ya kawo maganganu da dama daga sahabbai da tabi'ai daga cikin su waɗanda suka ce karanta alqur'ani da zunubi ga mutumin da baya yin aiki da shi karanta alqur'ani ba wai lada bane ake samu a karanta alqur'ani zunubi ake samu idan an karanta ba a yi aiki da shi ba kuma sawa'un kana hafazuhu wa ya'lamuhu aw la ya'lamuhu yace duk dai ne mutumin nan ya haddace alqur'ani ya san shi ko ko bai san shi ba wa anna tilawatahu ma al'amali bihi hiya abdalul azkari kaji ko Imam al-Qurtubi yace amma karanta alqur'ani tare da yin aiki da shi yafi dukkan zikirori ba salatul fatiha ma gure ka kawai ba duk zikirori ma yafi saboda haka wannan bayani na shauti ya radiyallahu anhu ba shi bane farkon wanda ya fara akwai al-Imam Sufyan ats-Tsauri Allah ya kara mar yadda shi ma ya fada yace sami'na anna qira'atal qur'ani abdalu zikri idza amila bihi
na'am
mun ji labari cewa alqur'ani shine mafificin zikirori baki daya na halittun Allah duka amma da sharadi idan an yi aiki da shi
na'am
har inda yake cewa wa ja'a fi tafsiril qurtubi yazo a cikin tafsirin Imam al-Qurtubi yayin da yazo fassara fa minhum zalimun li nafsihi daga ciki akwai wanda yake zalunta kansa sai yace az-zalimu li nafsihi huwa tali lil qur'ani wala ya'malu bihi me zalunta kansa shine wanda yake karanta alqur'ani amma baya yin aiki da shi wal muktasilu at-tali lil qur'ani wa ya'malu bihi matsakaici shine wanda yake karanta alqur'ani amma kuma yana yin aiki da shi was-sabiqu al-qari'u lil qur'ani al-amilu wal 'alimu bihi magabaci kuma wanda ya zarta kowa shine wanda yake karanta alqur'ani yana yin aiki da shi kuma ya san alqur'ani din
na'am hawa uku
ware da gaske
na'am
to kage yanzu waɗannan kaso ukun nan idan ka karanta bayanin shauti ya nabi Allah ta'ala wa radahu annabi an shine zaka gane cewa abun fa akan ilimi ake magana
na'am
ba akan shashanci da sakarci ba an gane ko magana ce sahihi ya wanda malamai suka tabbatar da ita shi yasa idan kana bin maganganun Shehu Tijjani radiyallahu anhu zaka ji yadda yake fadin alqur'ani yake kwarzanta shi zaka ji yana cewa alqur'anu huwa abdalul zikri
na'am
alqur'ani shine mafificin zikirori baki daya lakinna suluka bihi ala shardi an yuqaddira tali nafsuhu fi nafsihi an yashhada nafsuhu fi waqti tilawati أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتلو عليه وهو يسمع فإن دام له هذا الحال واتصف به اتصف بالفناء التام وهو باب الوصول إلى الله تعالى والسلام يتي القرآن شيني ما في في تنذكر باكي ده سيدي سلوكي واتو يل أيكي دشي دومني من تفيا زوان نفن شقاب هادن الله ده القرآن يناكم وسو شرطاني sharadi na farko shine mutum wanda yake karanta alqur'ani ya kaddara kansa an gane ko ya kaddara kansa a cikin samuwarsa cewa shi gashi a zaune a gaban ubangijinsa an gane ko shi bawa ne kaskantacce ba kowa ba a lokacin da zai wannan tilawa na alqur'ani cewa ubangiji shine yake karanta masa alqur'ani ba shi bane yake karanta yana karantawan amma ba shi ke karanta ba ba maganar shi bace maganar Allah an gane
na'am
yana sauraro daga Allah shi yake karanta amma yana jin abin yana fitowa daga cikin shi amma ba shi ke ba
na'am
yana ji ne Allah tabaraka wa ta'ala yana karanta masa wa huwa yasma'u
na'am
to idan ya dawoma akan wannan hali har halin ya zama sifar shi to shikenan sai isabi zuwa ga fana'i karewa cikakke wannan karewa din shine kofar saduwa zuwa ga Allah ta'ala sannan Shehu Tijjani Allah ya kara mar yadda yana magana akan alqur'ani yake cewa fa innal qur'ana huwa abdalud darajat an gane ko fa innal qur'ana huwa abdalud darajat fi taqarrubi ila Allah ta'ala alqur'ani shine mafificin aikin da bawa zai rike na darajoji a cikin neman kusanci zuwa ga Allah ba kaman alqur'ani lakin sai dai liman safat a'maluhu ba kowa zai iya wannan ba sai wanda ayyukansa suka tsarkaka daga barin gurbata wa ahwaluhu ma Allah da ayyukansa da halayensa sun tsarkaka tare da Allah an gane ko fa yakunu talihi hina izin min akbar sabiqina sai ya zama mai karanta alqur'ani a wannan yanayi ya zamanto daga mafi girman magabata margaya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa azamil fa'izina bi ridallahi zai zama daga cikin mafi girman rabautattu wanda suka sami yardar Allah wala qudrata li ali hadha alwaqti ala hadha babu iko ga mutanen wannan zamani daga yin wannan mutanen wannan zamani sun tsinci kansu cikin kakani kai saboda zinubai zubowa suke akan kowa kamar zubarwan sama zinubi da zuwa masaki amma yanzu shine zai zo ya ziyarce ka kana daki ma zinubi zai kwankwasa ma kofa saboda haka fa innahu yaqau bihim min almaqatib tilawatil qur'ani mutanen wannan zamani suna samun kamu da azaba daga Allah ta hanyar karanta alqur'ani ma la tudrikuhul uqulu zunubin da hankulansu ma bai riska cewa suna haduwa da shi kazani ya ringa damuka alqur'ani kuma la yamassuhu illa almutahharun mutane da sun dauka wai kai tsarkin hadasi da kabasi ka dauki alqur'ani shi ake magana anan ana magana dabi'u ma a tsarkake su fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala ghayratan ala kitabihi likawni hadratal qurbi wat tadayi domin Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani irin cikakken kishi da yake da shi akan wanda ya wasa da alqur'ani Allah yana da kishi akan alqur'ani domin kasancewar alqur'ani nan ne fadan karshe na kusanci ga mutumin da yake neman kusantar Allah an gane ku ko sarkin garinku ai ba zai wasa da fadarsa ta karshe ba akwai fada amma fada inda zaka riski ubangiji nan ne inda alqur'ani yake shi yasa al-imam ahmad bin hanbal Allah ya kara mar yadda mai mazhabar hanbaliya ya yuruya ya ga Allah tabaraka wa ta'ala su 99 yace idan Allah ya bani iko na ganshi cikon na 100 zan tambaye shi kuma Allah ya bashi iko yace ka ce zaka tambaye mu yace ya ubangiji idan mutum yana so ya kusance ku me zai rike yace bi kalami ya ahmad alqur'ani ka gane ko so da kan nan ne hadratul qurbi wat tadani so faman khalada kitabahu shau tijani radiyallahu anhu yace wanda ya damuki alqur'ani littafin Allah wa asaa al'adaba ma'ahu kuma yayi munana ladabi tare da alqur'ani bai daina ƙarya ba bai daina gulma ba bai daina batsa ba bai daina shan giya ba bai daina zina ba bai daina caca ba bai daina ciwa-ciwa ba bai daina munafunci ba bai daina kinibibi ba bai daina kin musulmi ba bai daina mummunan zato ba bai daina binciken aibin mutane ba an gane ko wa asaa al'adaba ma'ahu tare da huwa maqatahu sai Allah ya kore shi kuma yi masa kamu irin na ƙarfi ya azabtar da shi likaunihi lam yu'dil hadrata haqqaha dan bai ba fadar Allah haƙƙinta ba inda alqur'ani kenan ne fadan Allah
na'am
fa iza arafta hadha shaud yana ce in ka gane wannan arafta nisbata bainahu wa bainas salati alayhi sallallahu alayhi wasallam zaka gane danganan da ke tsakanin alqur'ani da danganan da ke tsakanin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam
yace wassalam na bakku lafiya tattaunawa ta rage ta ku
dama shauti ya kawo nan cikin jawayul ma'ani
ya kawo ba ma ɗaya ba ba biyu ba
amma ba a taba karanta
ba to ai ya danganta ga shi ne karatun abinda yake so ya isar na sako shi zai karanta ai ba komai ake karanta ba
na'am
idan kana so ka isar da wata manufa ko wani sako to ai wannan zaka karanta in ba haka ba ya akwai inda yake cewa ilam ka sani annal kalama fil qur'ani ala wajhayn cewa magana a cikin sha'anin alqur'ani yana da fuskoki biyu ne alwajhu alawwal fuska ta farko huwa ma alaihi al'ammatu wa ahwaluhum min az-zulmi wa jazaihi wat takri'i wat tawbihi wa isnad al-fi'l ila al-mukallafina wal ghadabi alaihim wa iqa'il wa'idi alaihim bil la'nati was sakhadi wal azabi wa iqa'il hamdi was sana'i ala al-qa'imina bi umuri llahi minhum wato alqur'ani yana da fuskoki guda biyu fuskar sa ta farko shine abinda wato kowa da kowa dukkan musulmi suke tsaye a kai na daga halayensu na zalunci da sakamakon zalunci
na'am
da kwankwasar zuciya na'am da tsawa da fadakarwa
na'am
da danganta aiki zuwa ga waɗanda aka kallafa musu wannan aiki
na'am
da fushi da Allah zai yi da su
mm.
an gane ko
yeah.
da akkada narko na azaba a kansu
yeah.
da tsinuwa
mm.
da fushi
na'am
da azaba da kuma afkadda yabo da godiya a bisa waɗanda suke tsaye da al'amuran Allah daga cikin su kuma a wannan fuska alqur'ani ya fadada magana a bisa ladaddakin da zasu samu su waɗanda suka tsayu tsayin daka akan umurnin Allah da irin darajojin da zasu samu a aljanna da kuma abin da zasu haɗu da shi ne yaddar Allah subhanahu wata'ala zuwa ga wani wannan yace to fa haza ma fi dariqil ammati wannan shine ke hanyar kowa da kowa dukkan musulmi wa amma fi dariqil khasati amma abinda yake cikin hanyar ke bantattu wato muminan bayi fala gaita lahu bi da iyaka a cikin alqur'ani
na'am
a cikin wannan fuska ta farko fa iza urifa zalika idan aka gane wannan bana lil arifi bihi masanin Allah zai bayyana gare shi anna ma fi dariqil ammati gida'un gatsallahu bi asrarul qur'ani abinda yake cikin hanyar gama gari kowa da kowa amma wan musulmi akwai wani rufi da Allah tabaraka taala ya lillibe asiran alqur'ani da shi muturikat asrarul qur'ani saboda kace aka kyare fahimtar asrarin da alqur'ani ke dauke da shi wa mazaqatu ahlul khususi da kuma mashayar nan mai dadin dandano ta ma'abota ke bantuwa da asirin Allah min wara'i adwaril hissi wal aqli al mudrakina fi amri al amma wato abin da yake bayan tunani da hankula wanda yake hankulan ammawa baya iya riska shi fa yajibu katmuhu saboda ka wajibi ne ya zama wannan abu ya zama boyayi ala kulli man alimahu ga dukkan wanda ya san wannan asiri na alqur'ani idan lam yurid subhanahu wata'ala izharahu domin Allah subhanahu wata'ala bai nufi ya bayyana da shi ba illa li khassatil ulya min khalqihi sai ga waɗanda suka zama kebantattun madaukakan matsayi daga cikin halittarsa wannan shine fuskan alqur'ani na biyu kaga wato ma'ana mafi yawancin mun maida alqur'ani kayan sana'a duk wannan zance da kake gani ana fatare ya ce Shehu Tijjani ya ce alqur'ani kaza kaza duk sana'o'i yake alqur'ani ministoci da gwamnoni da shugabanni ka gane ko su ake wa sauka da shi ba wai ana karanta ai aiki da shi bane ana yin sauka ne a biya ya wanda yake wannan zai zo ya shiga wannan magana saboda kan mutane da yawa sun maida alqur'ani kayan sana'a su karanta a biya su su haddace a biya su su yi musabaka a biya su su yi musaffa a biya su a kira su office office su yi sauka da su da almajiran su a biya su nan kuma ana maka maganan yanda alqur'ani yake da yadda ake so ka dauke shi to idan baka kai nan ba to jara kanka da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin salatin annabin ka sallallahu alaihi wasallam ba salatul fatiha ba limaa ugulika salatin da zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwaya daya yana daidai da saukan alqur'anin ka 6000
to
ba ma salatul fatiha ne ma
na'am na'am
yana daidai da saukan alqur'anin ka 6000 saboda in ka karanta alqur'ani shine maka qur'anin zai shi kuma salatin in ka karanta wanke maka zuciyanka zai to ka gani shine ma'ana amma tsakanin alqur'ani da salati ai kamar sama da kasa ne saboda haka ba wai ana nufin cewa wai salati yafi alqur'ani bane kuma Shehu Tijjani Allah ya kara mar yadda yana fadi yana cewa ilam ka sani ya kai dan uwa annabi salati alaihi sallallahu alaihi wasallama ka sani cewa a cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama takaffalallahu liman salla ala habibihi sallallahu alaihi wasallama an yusalli alaihi 10 marrat ya dauki nauyin duk wanda ya annabi salati daya ga masoyinsa sallallahu alaihi wasallama Allah zai mai salati 10 shi kuma alqur'ani lada kawai ce zai maka bace zai maka wani abu 10 alura da ladan da za a baka in ka karanta alqur'ani kuma kowane harfin alqur'ani dukkan mun san harafi ne wani sannan kowane harafi kwaya daya Allah ya ga mana adadin ladan da zai bamu shi kuma salatu annabi in kai dai Allah zai ma 10 to a lura da wannan wanda yake da hankali da tunani zai gane salatin Allah guda 10 da lada guda 10 wanne ne fi Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ce fa kullu salatin min tilka salawati allati min Allah azza wa jalla ala al-abdi laha sirrani yace dukkan waɗannan salatota da Allah tabaraka wa ta'ala zai wa bawa
na'am
akwai asirai guda biyu
to
asirul awwal
eh.
asiri na farko
na'am
annal musalli alaihi sallallahu alaihi wasallama
sallallahu alaihi wasallam
يجب على نبينا صلى الله عليه وسلم مكافأته على من صلى عليه يجي كساني تعني صلاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدولي أما النبي أدورا وكنسا ساكا ووندي مي صلاتي على قائدة حكم الكرم عند الكريم abu sa kaidar karamci a wurin mutumin da yake babban mutum ne karamci
na'am
an gane ko shi yasa suke cewa annal ihsani ila alkarim la yabiu
na'am
an gane ko ku sani cewa kyautayi ga mutumin da yake babban mutum baya tozar kyautayi yin alheri ga mutumin da yake babba wanda matsayin sa yafi naka nesa ba kusa ba to wannan kyautatawar bata tozanta bata wulakanta an gane ko fa huwa sallallahu alaihi wasallam bimattasara bihi min alkarami wajaba alayhi mukafa'atu man salla alayhi min hadhihi alhaysiya saboda ka annabi alaihi salatu wassalam saboda sifantuwa da yi da sifofi irin na karamci da girma ya dora wa kansa sakan tama wanda ya mai salati a bisa wannan fuska falan ma tawajja hadha lokacin da wannan bawa mai salati ya fuskanci halaran ma'aiki sallallahu
alaihi wasallam
na bal haqq subhanahu wa ta'ala anhu sai Allah ta'ala ce ba za ka iya ba annabi yafi karfin ka bari ni inna ibance ka a cikin yi masa salati sannan kai kuma masoyina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ma nana ibance ka a cikin sakanta ma wannan bawa wato salati yana da ban mamaki idan ka tashi za ka sai Allah ce bari in yi idan annabi ya taso zai biya sai ce bari in biya ka ji inda abin yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka gane ko saboda haka sai Allah tabaraka taala sai yana ibanci annabi sallallahu alaihi wasallama fi mukafa'ati man salla alaihi a cikin sakanta ma wanda ya masa salati sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala ihsanihi abu sa kyautayin da zai masa shine an yi salli alaihi subhanahu wa ta'ala bi kulli wahidatin ashran
na'am
ka ji dalili sai Allah ce to shikenan duk salati ɗaya da kai ni kuma zan maka salati 10 a kansa wannan shine asiri na farko na salatin annabi sallallahu alaihi
wasallam
shodi jalal radiyallahu anhu yace wa sirru sani asiri nabi annahu subhanahu wa ta'ala azimul mahabbati wal inayati bi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace allah subhanahu wa ta'ala yana da girman soyayya da girman kulawa da ma'aikin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama famar ra'ahu subhanahu wa ta'ala tawajjaha ilayhi bis salati ala habibihi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ganshi ya fuskanto shi wato ta hanyar salati ga masoyinsa sallallahu alaihi wasallama itana bihi sai Allah ya kula da shi
na'am
wa ahabbahu kuma sai ya so shi li ajli tahabbubihi li habibihi saboda dalilin soyayyar da yake wa masoyinsa bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallama da salatin da yake masa sallallahu alaihi wasallama wa kana lahu tilkal mahabbatu wal inayatu minhu subhanahu wa ta'ala sai ya zamanto wannan soyayya da wannan kulawa da Allah tabaraka taala zai yi wa wannan bawa wanda ya kamu hanyar zuwa fadan Allah amma akan titin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza sabara ala salati alaihi sallallahu alaihi wasallama idan ya dawoma ba gajiya ba gudu ba ja da baya ba dare ba rana babu sanyi babu zafi babu ruwa babu damuna babu bazara babu talauci babu wadata babu farin ciki babu bakin ciki shi a kodi yaushe salati kawai yake to saboda wannan soyayya da wannan kulawa da Allah zai ma wannan bawa law atahu bi zunubi ahli al-ardi kulliha da bawa zai zo wa Allah da zurban mutanen duniya baki daya min awwali wujudi al-alam ila akhirih tun daga farkon samuwar wannan alam har zuwa karshen sa aba'afan mudha'afatan ninki ninki abar ninkawa la adkhalaha subhanahu wa ta'ala fi bari afuhi wa fadlihi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da wannan bawa a cikin tekun yafiyarsa da kuma falalarsa wa wajahu subhanahu wa ta'ala fi bulugi amalihi fi dar al-akhirati bi tablighihi lahu fi a'la maratibi ridahu anhu subhanahu wa ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai fuskanci wannan bawa a cikin isar masa da dukkan bukatunsa zai biya masa bukatunsa na lahira zai isar da shi zuwa mafi daukakan martabobi na yaddar Allah subhanahu wataala wa kana hukumuhu fil gaibi kullama sa'adatil mala'ikatu ila Allah bi sahifati a'malihi mamlu'atan bis sayyi'at amma kuma hukuncin sa a gaibi duk sanda mala'iku suka tashi da takaddun bayi file file na ayyukan bayi za a ga takaddun wannan bawa cike da saban Allah da zunubai yaqulu subhanahu wataala lil mala'ikati sai Allah subhanahu wataala ya ce malaiku inna lahu inayatan bi habibina
sallallahu alaihi wasallam.
Ku bar wannan file din ku aje shi kawai. Wannan bawa mai yawan zinubi yana da cikakken kulawa da masoyinmu sallallahu alaihi wasallam. Fala takunu sayyi'atuhu ka sayyi'ati ghairihi, saboda haka ba za mu yi wa zinubansa hukunci kamar yadda za mu yi wa zinuban waninsa hukunci ba. Wala taqul mu'akhazatu alayhi fi sayyi'atihi kama taqau ala ghairihi min ashabi sayyi'ati, ba za mu kama shi ba da zinubansa da kurakuransa da laifukansa kamar yadda za mu kama waninsa wanda bai kula da annabinmu ba, bai so masoyinmu ba, daga cikin ma'abota laifuka da kurakurai da tubatubai da zinubai. Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace fa iza arabta hadhihi alhaysiya, idan ka gano wannan fuska da muke magana anan arabta zaka gani anna salata alayhi sallallahu alaihi wasallam cewa salati ga annabin rahma sallallahu alaihi wasallama limisli ali hadhal waqti ga ma'abota wato wannan zamani mutanen wannan zamani abdalu lahum min tilawati alqur'ani yafi musu daga yawan karatun alqur'ani min hadhihi alhaysiya ta wannan fuska fa amma ba wai dan salatin yafi alqur'ani ba allati sami'ta faqat domin wannan fuska da kaji daga bakin mu kawai la annaha hiya arfa'u darajatan min alqur'ani kaji ko la annaha hiya arfa'u darajatan min alqur'ani ba wai cewa salatin annabi tafi alqur'ani girman daraja ba fa innal qur'ana domin cewa alqur'ani huwa abdalud darajati fi taqarrubi ila allahi ta'ala lakin liman safat a'maluhu wa ahwaluhu ma allahi alqur'ani shine mafi girma mafi falala mafi daukakar daraja a cikin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala, amma ba kowa ba sai ga wanda ayyukansa da halayensa suka tsarkaka tare da Allah subhanahu wataala har zuwa ƙarshen maganar Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Kuma ƴan uwa masu sauraro, idan muna lura yadda Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu radahu annabi amin ya rike alqur'ani da kuma yanda khalifofinsa da manyan almajiransa suka rike alqur'ani, wallahi da ya ce salatul fatih limaa gurika tafi alqur'ani da salatul fatih za su rike fiye da alqur'ani. Kuma ya ishe mu lura ashe mu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu radahu annabi amin yace Allah ka ba dukkan waliyai karamomi, amma ni Allah abinda nake so ya zama karamata haddace alqur'ani. Ka gani ko yana cewa wai nawwir bi nuri zikri wal furqani budnana zal abdi ma'az zahrani faltaj'alan hifza kitabikal karimi karamati ila liqa'ikal azim, yace shauqi wa hubbi fika la yashfihi siwa hululi wartihali fihi narumu an yashabana madad dawam bi hifzina lahu wa law halal manam qudni bihi qadni wa qarkafani kitabuka shafi ladal ahzani allimni al-ulumi wal asrara wa qul li al-ulumi wal abrara rabbi fa inni adlubu al-ijaba bil mustafa wal ali was sahaba
sallallahu alaihi wasallam.
Sannan ko babu komai ai zamanin mun nan ba ga Sheikh Dair Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu to inda a ce Sheikh Tijjani radiyallahu anhu ya ce salatul fatih ta fara qur'ani to ai shi ya kamata mu gani, amma ga shekaru sun doshi dari amma in ya zauna bindis karanta alqur'ani babu abin da yake harshen shi, saboda haka yana da kyau mu gane wannan, mu gane cewa Shehu Tijjani radiyallahu anhu bai ce haka cewa mai aqallu ma yujizu hafizul qur'ani hisbani, mafi karancin abin da zai ishi hafizin alqur'ani almajiri na kullun ya karanta izu biyu kullun. Sannan Shehu Tijjani yana zargin duk mutumin da ya zama almajirin sa baya karanta alqur'ani, yana yin wasiya a kodi yaushe da tsayuwa da ladubban alqur'ani da yin aiki da shi da karanta shi da tuna irin falalan da yake cikin sa har ta kai yana fadin wata falala wadda da wuya ka ji irin ta a bakin malamai cewa yayi innal harfal wahida min alqur'ani law jumi'atil azkaru kulluha wal asma'u kulluha was sifatu wal hasanatu wa jami'ul ibadati min awwalid dahri ila akhirih ma balaga zalika kullihi qadra harfin wahidin minhu.
Allah
yace ku sani cewa harfi daya na alqur'ani da za a taro zikirorin halittu baki daya da sunaye baki daya da sifofi baki daya da ladaddaki baki daya da dukkan ibadu baki daya na mala'iku da ruhanai da aljanu da mutane da dabbobi tun daga farkon zamani har zuwa ƙarshen duniya. To idan aka taro wannan ibadu a skeli aka dauki harafin alqur'ani kwaya daya aka sa a mizani ma'auni na biyu to nauyin harafin nan na alqur'ani zai daga ibadun mu duka. To me ya rage saboda Allah, saboda haka yan uwa lokaci ya fara hararan mu zamu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe zamu dora daga inda muka tsaya يا ربي يا رب يا رباه يا صمد فكن مجيسا لنا يا واحد الاحد يا بر يا وتر يا عين المراد اجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد اجس عبيدا وفرج كربه ابدا يا من لا شبيه له وقا ولا ند انت الغياث لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لامتي خير الخلق جمعهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الانساب احمد صلي وسلم على خير الورى جددا محمد آلي أساد سند اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
وأجابهم غلب الإله قد انتهى. وأجابهم غلب الإله قد انتهى. وأجابهم غلب الإله قد انتهى. Hamid al-Ilah adabiha. Hamid al-Ilah adabiha.
Hamid
al-Ilah adabiha. Hamid al-Ilah adabiha.
Hamid
al-Ilah adabiha. Hamid al-Ilah adabiha. Sallu alayhi wa sallimu taslima.
Sallu alayhi wa sallimu taslima.
Wa atala zajjatuhu wa kalkil arfaji.
Sallu alayhi wa sallimu taslima.
وقال زوجته وقد قيل
ارفعي
وقال زوجته وقد قيل ارفعي اللهم يزه بذاك المجمعي اللهم يزه بذاك المجمعي اللهم يزه بذاك المجمعي صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما.